الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a. A yau muna 25 ga watan Zulqa'ada, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443, wanda ya dace ma 24 ga watan 6 shekara ta 2022. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah. Ba laifi kafin darasi na yau, idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am.
Babu yake ga wanda yake mai tsanani Allah ku an da yana cikin mamu, shi ma yake tsanani Allah ku kan
darasi. Wai shin mamu yana iya hada tsakanin faɗar sani Allahu liman hamidahu da rabbana wa lakal hamd, tare da cewa ita wannan mas'ala magabata suna da maganganu biyu? A malikiyance baya dacewa mamu ya ce sani Allahu liman hamidahu, iya abinda yake kansa sai dai ya ce rabbana lakal hamd. Menene dalili akan haka? Suka ce faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-imam sami Allahu liman hamidahu fa qulu rabbana lakal hamd. Manzon Allah yace idan liman yace sami Allahu liman hamidahu, to kuma mu ku ce rabbana lakal hamd, rabbana lakal hamd, ko rabbana wa lakal hamd, ko allahumma rabbana lakal hamd, ko allahumma rabbana wa lakal hamd. Domin cikar fa'ida, wannan gaba ɗaya ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Nau'i na farko kenan rabbana lakal hamd, na biyu rabbana wa lakal hamd ka ƙara wawu, na uku allahumma rabbana lakal hamd, na huɗu allahumma rabbana wa lakal hamd. To suka ce wannan hadisi an kasa an raba, kowanne an bashi iya abin da yake nashi. Shi liman zai ce sami Allahu liman hamidahu, suka ce ba zai ce rabbana lakal hamd. Shi kuma mamu zai ce rabbana lakal hamd, amma ba zai ce sami Allahu liman hamidahu. To sai dai ta fuskar dalilai ingantattu da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suna tabbatar da halaccin hada tsakanin rabbana wa lakal hamd, ba bambanci tsakanin liman da mamu. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin sa na limami, idan yace sami Allahu liman hamidahu sai yace rabbana lakal hamd. Don haka shi ma mamu babu dalilin da ya hana shi game da hada tsakanin waɗannan wato addu'o'i guda biyu, kamar yadda Ibn Rushd, Allah ya ji kansa, a cikin littafinsa Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid kwarai ya tsawaita bayani akan wannan mas'ala. Kenan a takaice dai fada wanda take mai rinjaye, mamu da liman suna iya hada tsakanin waɗannan wato kalimomi guda biyu, sani Allahu liman hamidahu, rabbana wa lakal hamd. Na'am. Wai dangane da bacci bayan la'asar, cewa ana faɗa bayyana kyau, menene hukuncin haka? Bacci bayan la'asar halatu ne. Hadisin da ya zo wanda yake hani game da bacci bayan la'asar bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa shi bacci bayan la'asar yakan sababa ma bawa taɓuwar hankali, kamar yadda ya ce duk wanda ya yi bacci bayan la'asar idan aka tafiyar da hankalinsa, ma'ana ya samu taɓuwar hankali, to shi ya ja ma kansa. Wannan hadisi ne da'ifi, don haka sai mu koma asali shi ne halacci. Lokacin da domin cikar fa'ida, haka nan shi ma bacci bayan asuba halak ne, kamar yadda a cikin littafi na Ta'limul Muta'allim ya zano wasu abubuwa kusan guda sha wani abu kusan 20 na cewa sukan janyo ma bawa talauci, daga cikinsu ya zana bacci bayan asuba. To shi ma bacci bayan asuba ku sai a ƙarshe sai yake cewa dukkan waɗannan abubuwa da aka zana ya ce an sane su ne a cikin al'asar, ma'ana in ma ka ce hadisai ko kuma maganganun magabata, amma in dai hadisi ne babu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake hani game da yin bacci bayan asuba. Sai dai abinda muke so mu sani, shi bayan asuba lokaci ne mai albarka wanda bai dace ba a ce mutum ya yi sakaki wannan lokaci ya tafi haka nan ba tare da ya ribance shi ba. Babban ribantar wannan lokaci na bayan asuba shi ne mutum ya zarce a gun zamansa, ya ci gaba da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala bayan gama sallar asuba har a kai lokacin da rana ta hudu ta ɗan ɗaukaka, ya tashi ya yi nafila raka'a biyu domin ya samu haji, ladan haji da umra waɗanda suke cikakku, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Kuma wannan lokaci na bayan asuba addu'a ta musamman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shine yake cewa Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah ka yi albarka ga al'ummata fi bukuriha game da sammakonta. Shi yasa duk aikin da mutum zai fara shi da farar safiya, to insha Allah zai ga abkin wannan aiki da ya sa gaba, saboda lokaci ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi addu'a a cikin sa. To illa kasancewar akwai lokacin da shi yin bacci a shar'ance bai dace ba, shine bayan magariba kafin sallar isha, kamar yadda a hadisi ingantacce sahabin da ya rawaito hadisin yake cewa wa kana yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kyamar yin bacci kafin sallar isha da zarcewa da hira wato bayan sallar isha. To dan haka bayan magariba mutum yayi bacci, wannan akwai karhanci. Allahumma anan sai dai in ka tanadi abinda zai iya falkar da kai domin samun sallar isha a lokaci, in ma ribe in ribe tana tada ka ko an gane ko, domin akwai wanda ribe ba ta tada shi. Wani ɗan cana da muka haɗa ɗaki ɗaya da shi a jami'a Abdulmannan, ribe biyu yake sawa a cikin bargon shi, amma sai dai kai da kuke ɗaki ɗaya ka je ka tashi ka kashe, baya iya falkawa saboda nauyin barci. To in ma ya kasance ka tanadi kenan rebe wanda za ta farkar da kai in lokacin isha yayi ko kuma ka wakilta wani cewa in lokacin isha yayi a tada ka to wannan ba laifi kana iya yin bacci saboda illar da ta samu zan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kyamace yin bacci kafin sallar isha dan kada bacci ya rinjaye ka ka kasa samun isha a lokacin ta shine illar amma dan haka dai bacci bayan la'asar dai halak ne haka nan bayan sallar asuba halak ne na'am kamar daga nan wai kamar misali wanda ya tafi aikin hajji yana halatta ya karbi kudin wani a nan misali domin ya yi masa umra kwarai da gaske yana halatta an gane ku ya yi masa umra amma inda sunan ya yi masa hajji to hajji ɗaya ake yi an gane a shekara hajji so ɗaya tak ake yin ta umra ita ce tana iya maimaituwa ba adadi a cikin shekara guda yanzu misali in ya tafi yana iya yin umra kenan a madadin shi wanda ya ɗauke shi haya na cewa ya yi masa in lokacin hajji ya yi kuma sai ya ma kansa hajji kenan a nan zai iya yin tamattu'i domin wata ne daga cikin watannin hajji daman shi in aka ce tamattu'i mutum ya yi umra a cikin wata daga cikin watannin hajji ya gama wannan umra ya ci gaba da zama a makka idan lokacin hajji ya yi ya yi hajji a wannan shekara kafin dawowarsa zuwa garinsa wannan shi ne ake kira mutamatti duk wanda ya yi hajji da tamattu'i kuwa dole ne ya bada wato hadaya kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa fa man tamatta bil umrati ila al hajji fa mastaysara min al hadi ko kuma yayi hajji ifradi an gane ku yayi hajji kenan ifradi in yayi hajji bayan an gama hajji kuma sannan sai ya ma shi wanda ya dauke shi haya umra yayi masa umra ko kuma yayi tamattu in shi hajji da umra kuma bayan an gama hajji kenan shi wanda ya dauke shi haya kuma sai yayi masa umra saboda shi bangaren hajji ko umra ana iya ma wani kamar yadda nasi ya tabbatar wanda ake iya ma ɗaya ne daga cikin mutane uku na farko mutumin da Allah ya masa rasuwa sawa'an ya taba yi ko bai taba yi ba za a iya masa hajji kuma za a iya masa umra kuma tabbas in dai an cika sharuɗa na ibada ubangiji ta'ala zai karɓi wannan ibada kuma ya sa kauta ma da shi wanda aka malada na biyu mutumin da dattijantaka ta cin masa wanda kwata-kwata shi ba zai iya yi ba ko ya je ba zai iya yi ba to wannan za a iya yi masa na uku marar lafiya rashin lafiyar da mutum ba zai iya yin wannan ibada to shi ma za a iya yi masa amma duk wanda ya kasance lafiyarsa garas zai iya zuwa ya je ya yi to wannan ba maganar ya ɗauki sojin haya ya je ya yi masa ina waɗannan ukun su ne ake iya ma to sai dai abinda muke so mu sani baya halatta mutum ya ma wani hajji haka nan sai ka hada da umra sai wanda ya taɓa yi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an zo miƙati ya ji wani sahabi yana fada yana ihlal yana cewa labbaika an shugurma labbaika an shugurma manzo Allah sai ya ce masa man shugurma wane ne ku shugurma sai ya ce akulli aw qaribulli wato wani dan uwa na ne ko kuma wani makusaci na ne manzo Allah sai ya tambaye shi ya ce masa hajjata an nafsi ka taba yi ma kanka hajji sai ya ce a'a manzo Allah sai ya ce masa hujja an nafsik thumma hujja an shugurma farko manzo Allah ya ce je ka ma kanka hajji bayan ka ma kanka sannan daga baya ka ma dan uwanka shugurma wannan hadisi yana tabbatar da ba kowa ba zai iya yin haji a madadin wani ko yayi umra a madadin wani sai wanda ya taba yi wanda bai taba yi ba ba maganar ya ma wani kina wannan in sabon alhaji ne to wannan bai dace ba a dauke shi haya sai a diba tsohon alhaji wanda ya taba yi wanda ya taba yi kenan shine yake iya ma wani kenan in ma a yi ta akan ju'ala ko kuma a yi ta akan misali abin da ya shafi wato shine ujira in an dauka a matsayin ju'ala shine za a baka lada na cewa ka je ka yi kenan waɗannan kudade in sun yi saura lada ne aka sa maka an biya ka na ka je ka yi kenan in ya rage kana iya dawowa a ida cika ma abinda ka kashe a wannan zuwa da dawowa amma in akan ijara ne aka yi ijara an dauke ka kwadago kuka yi jinga to wannan in wani abu ya rage bai ida ba wannan kai zaka cika kace kai a baka miliyan 2 misali to in wannan miliyan 2 ta kasa ba maganar ka dawo kace a kara maka in a miliyan 1 kai wannan miliyan 1 kuma hallo hakkinka ne sai ka iya saka aljihunka darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabu badi'il khalq mun gama wato babi na 16 hadisi na karshe a babi na 16 shine hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke fada nazala nabiyyu min al-anbiya tahta shajara manzon Allah yake fada cewa wani annabi daga cikin annabawan Allah wani lokaci yana cikin tafiya sai ya sauka karkashin wata itaciya domin a huta a gani ku ana cikin tafiya ne ya da zango ne aka yi shi wannan annabi sai ya sauka karkashin wata itaciya daga cikin itaci da kayayyakin sa gaba ɗaya aka sauke fala daga tu namla wato sai wata tururuwa ta halbe shi idan aka ce namla shine tururuwa dangin ta irin su cirnaka su kiyashi da sauransu beyiwa cirnaka ne ko abin da yake kama da haka domin shine yake da zafin cizo fa amara bi jahazihi fa ukhrija min tahtiha shi wannan annabi sai ya bada umarni game da tarkacen sa kayan sa gaba ɗaya yace a fitar da su daga karkashin wannan itaciya bayan wannan halbi da tururuwa ta yi masa thumma amara bi baitiha fa uhrika bin nar sai ya bada umarni gidan nata gaba daya wato aka kone shi aka cinna masa gobara gaba daya aka kone gidan tururuwa fa auha Allahu ilayhi ubangiji mai girma da daukaka sai yayo masa wahayi ya turo masa sako na musamman fa halla namlatan wahida Ubangiji ta'ala ya yi masa rarauka ya ce me ya hana wato shi azabtarwar ta takaita akan tururuwa guda wadda ta halbe ka an gane ko shi ne ya ce fa halla namlatan wahida me ya hana azabtarwar wannan irin wannan ma'ana daukan fansa me ya hana ya kasance akan tururuwa guda ita wadda ta halbe ka to wannan hadisi malam ya zo da shi kamar yadda zahirin hadisin yana nuna halaccin wato kona duk wata dabba wadda take mai cutarwa wato ba laifi ana iya kone ta da wuta wannan kenan akan ka'idar da malamai suka tafi akan cewa shar'u man qablana shar'un lana malam ya ati shar'una bi khilafihi ko bi mukhalifihi shari'ar waɗanda suka gabace mu shari'a ce gare mu matukar shari'ar mu bata zo ba da sabanin haka balantana ma a lokacin da aka samu dalili daga cikin shari'ar wanda yake kare kyautata wannan abu to wannan za a iya rungumar shi da hannu biyu to illa kasancewar al-Imam an-Nawawi Allah ya ji kansa yana faɗa cewa shari'ar ta zo da sabanin haka ta fuska biyu fuska ta farko tururuwa da kudin zuma haramun ne kashe su kamar yadda hadisi ne sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya yi hani game da kashe tururuwa haka nan kashe kudin zuma sannan abu na biyu fuska ta biyu azabtarwa da wuta haramun ne a shari'ar mu kamar yadda hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wata tawaga wanda a cikin wannan tawaga akwai Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da mu idan kun haɗu da wani da wani ya ambata wasu mazaje biyu daga cikin Qurayshawa manzon Allah yace ku kone su da wuta Abu Huraira yake faɗa kafin mu fita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya saki cewa da mu da na umarce ku cewa in kun haɗu da wani ku kone su da wuta manzon Allah yace kar ku kona su in dai kun haɗu ku kashe su sai yace domin Ubangiji ta'ala domin babu wani wanda yake azabtarwa wato da azaba ta Allah subhanahu wata'ala shine yake cewa innahu la yu'adhibu bin-nari illa rabbun-nari kamar yadda yake cikin wata riwaya ba wanda ke azabtarwa da wuta sai ubangijin wutar shi kadai yake iya azabtar da bawa da wuta dan haka wannan hadisi yana tabbatar da duk wani mai rai azabtar da shi da wuta baya halatta sai a cikin hali daya daya shine abin da ya shafi kisasi kamar misali wani ya yayyafa ma wani fitr ya kashe shi kisa na ganganci to shi ma haka za a yi masa an gane ku domin ubangiji ta'ala ya faɗa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl kuma haka ya faɗa wani shuruha qisas to shine anan malamai suka ce wanda ya kashe wani da wuta to shi ma da wutar za a kashe shi duk da cewa da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa wanda yayi kisa in dai da abinda Allah subhanahu wata'ala ya hana ai kisa to sai dai abu wata hanya ta daban to dan haka dai a takaice kuma wannan dalili ne kamar yadda malamai suke faɗa akan cewa duk lokacin da ya kasance ware mai laifi game da wanda yake marar laifi akwai wahala to ba laifi ana iya hadawa da su gaba daya kamar misali lokacin da kafirai suka yi garkuwa da musulmi an kai musu farmaki ba yadda za a yi a iya ware waɗannan musulmi to ana iya hadawa da su gaba daya kamar yadda shi hadisin asali kamar yadda malamai suke faɗa akwai kissa shi wannan annabi ya wuce ne da wata alƙarya wanda Allah subhanahu wata'ala ya halakar da wannan alƙarya gaba daya sai yake mamaki yake cewa yaya za a halakar da alƙarya wanda a cikin ta akwai kankanan yara akwai dabobi akwai waɗanda ba su da rai to shine ubangiji ta'ala sai ya masa ishara yana sauka karkashin wannan itaciya da tururuwa ta halbe shi gaba daya ya kone gidan tururuwa an gane ku saboda kasancewar lalle ita azabar Allah in har ta sauka to ita fa ba ta bambanta tsakanin mai laifi da marar laifi sai dai a can arabe an gane ku shi yasa ai ya zama wajibi kar mutum ya ci gaba da zama a cikin masu laifi zama a cikin masu laifi hadari ne in an gargade su sun ki denawa to kaurace musu ya zama wajibi wanda ga ya hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Aisha Allah ya kara mata yadda take faɗa take cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa yagzu jaishu lil ka'aba wata runduna ta musamman za ta fita ta kanas domin su je su yaki Ka'aba su rushe ta. Fa iza kanu bi baida min al-ard, idan sun kasance a dokar daji sun fito. Manzon Allah yace yuksafu bi awwalihim wa akhirih, farkon su da karshen su gaba ɗayan su za a juyar da ƙasa gaba ɗayan su halaka. Aisha take faɗa sai ta ce, sai na ce ya manzon Allah, kaifa yuksafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum, ta yaya za a juyar da farkon su da karshen su gaba ɗaya a halakar da su, alhali a cikin su akwai ƴan kasuwar su, akwai wanda kuma ba sa cikin su, wanda kawai hanya ce ta hada su, wasu sun tafi ne domin ziyara ma'ana umra, wasu kuma kasuwanci ne zai kai su Makka, hanya ta hada su. Tace yaya za a yi a halakar da su gaba ɗaya? Manzon Allah yace yuksafu bi awwalihim wa akhirihim, farkon su da karshen su gaba ɗaya za a halakar da su. Thumma yub'athuna ala niyyatihim, sannan a kiyama kuma za a tada su akan niyoyin su. Wannan ya zo da nihin rushe Ka'aba, za a tada shi akan wannan mummunar aniya. Wannan ya zo ne domin yayi umra, za a tada shi akan wannan kyakkyawar niyya. Wannan ya zo ne da nufin kasuwanci, za a tada shi akan wannan halattacciyar niyya wadda take tashi. Don haka dai anan ishara ce Allah subhanahu wata'ala ya yi masa akan cewa in har azaba ta sauka, to ba maganar rabi tsakanin mai laifi da wanda yake marar laifi, sai dai a cin kiyama a rabi. Don haka dai a takaice kashe tururuwa baya halatta, kuma azabtar da mai rai da wuta shi ma haramun ne, sai dai abu wata hanya ta daban. In kwari ya kasance yana cutar da jama'a, to babu laifi ta wata hanya ta daban wadda za a magance cutarwarsa, irin misali wata huda kamar fiya-fiya da sauransu, wannan duka za a iya amfani da su. Amma na a sa wuta a ƙone abu mai rai, wannan haramu ne. Za mu tashi babi na gaba. Alal musannifu rahimahullahu ta'ala, babun idza waqa'a adh-dhubabu fi sharabi ahadikum falyaghmisu fa inna fi ihdajana hayhi da'an wa fil akhari wa fil ukhra shifaa. Qala hadathana Khalid ibn Makhlad, qala hadathana Sulaiman ibn Bilal, qala hadathani Utbah ibn Muslim, qala akhbarani Ubayd ibn Hunayn annahu qala sami'tu Aba Hurairah radiyallahu anhu yaqul قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزئه فان في احدى جناحيه داء والاخرى شفاء. قال حدثنا الحسن بن الصباح, قال حدثنا اسحاق الازرق, قال حدثنا عوف عن الحسن عن الحسن وابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث, قال كاد يقتله العطش فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء وغفر لها بذلك. قال حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني, قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة الهلالي المكي أنه قال حفظته من الزهر كما أنك هاهنا أكبر ها كما أنك هاهنا أخبرني عبيد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي, قال أخبرنا مالك هو ابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني النافع هو مولى ابن عمر أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي المصري قال حدثنا همام عن يحيى أنه قال حدثني أبو سلمة وابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو كلب ماشية قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي قال حدثنا سليمان أنه قال أخبرني يزيد بن خصيفة أنه قال أخبرني أنه قال أخبرني السائب بن يزيد أنه سمع سفيان بن أبي زهير أنه سمع سفيان بن أبي زهير الشنئي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط فقال السائب أنت سمعت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إي ورب هذه القبلة malam Allah ya ji kansa na fada wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idza waqa'a dhubabu fi sharabi ahadikum idan kuda ya fada cikin abin shan dayan ku sawa'an ruwa ne ko kunu ne ko fura ko madara ko ma menene in dai abin sha ne domin lafazin sharab ya hada dukkan wani abu wanda ake sha shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine malam yayi tarjumar wannan babe idan kuda ya fada cikin abin shan dayan ku in har yana nihin shan wannan abu bayan fadawar kudan ko kuma ya tabbata wani yakan bukaci wannan abin sha ya sha to anan ya zama wajibi a kansa fal yagmisu yidirmi yadda wannan kuda a cikin abin sha an gane ko ko kuma umarni anan ya zamanto amru irshadin ne na shiryasuwa ne duk da cewa idan muka kalli illar ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni cewa a dirmi yadda wannan kuda a cikin abin sha yana iya zamantowa wajibi me yasa saboda kare lafiya ne kiyaye lafiya ko wajibi an gane ko shine yace fal yagmisu ya dirmi yashi a cikin wannan abin sha fa inna fi ihdajana haihidan azan Allah shine malam yace domin wato a cikin dayan fukafukansa akwai cuta wafil ukhra shifaan dayan kuma akwai waraka ma'ana dayan cutarwa ne dayan kuma akwai magani shine sababin kenan anan da wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni cewa a dirmi yadda shi kamar yadda zamu gani a cikin hadisin shine malam yazo mana da hadisin wato Ubayd ibn Hunayn Allah ya ji kansa ke fada cewa naji Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza waqa'a dhubabu fi sharabi ahadikum idan kuda ya fada cikin abin shan dayan ku fal yagmisu manzon Allah yace ya dirmi yashi ya dirmi yadda shi har ya nutsi bayan ya dirmi yadda shi sun mali yanzihu sannan sai ya wato tsame shi ya fitar da shi kenan kaga in ka dirmi yashi ba kyale shi ba zaka yi a fitowa zaka yi da shi ka jefar da shi sun mali yanzihu sannan manzon Allah yace ya zare shi ma'ana ya fitar da shi daga cikin wannan abin sha jumla ta aliliya manzon Allah sai yace fa inna fi ihdajana haihida domin a cikin dayan fukafukansa manzon Allah yace akwai cuta ma'ana yana dauke da microbe shine wata guba wafil ukra shifaan, a ɗayan manzon Allah yace akwai waraka, ma'ana akwai maganin wannan cutar wake. Dan haka wannan yana nuna mana ladabi daga cikin ladubba na shan abin sha in har kuda ya fada ga yadda ya dace mutum ya yi. Amma makasudin shigo da wannan hadisi a wannan babi cewa kuda yana daga cikin dangin dabobin da ko mu ce kwarin da ya halatta a shari'ance mutum ya kashi, gane ko, yana daga cikin abin da ya halatta a kashi, a fesa masa wata hoda ta fiya-fiya da abin da ya yi kama da haka, wannan duka ba laifi ba ne halatta ne, tunda ga illar shi manzon Allah ya faɗa. Kuma a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da, idan zai fada cikin abin sha yakan yi famar kare kansa da fuffukin da ke akwai cutar a ciki, shi yake kare kansa da shi yake fadawa. Dan haka galibi in kaga kuda ya fada cikin abin sha a karkace yake fadawa, to in ya fada sai a dirmiya shi, saboda wannan da shi ne yake fama kare kanshi. Dan haka kuma mun yi bayani a darasi da ya gabata, irin waɗannan nusus idan suka zo a matsayin ka na mumini, raƙumi da akala kake zamantowa, maganar ka yi amfani da hankalinka nan bai ma taso ba, saboda faɗa ce daga wanda yake mai gaskiya, abin yi ma gaskiya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ka'ida in abu ya zo na shari'a, to matsayinka na mumini sawa'an ka fahimci hikima ko baka fahimci hikima ba, to anan dole ka mai kauya. Innama kana qaulul mu'minina ibaduhu ila Allahi wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Dan haka anan inda zaka zo ka ce sai kai, wato shine ganin ƙonƙonto, ka ce sai ka gano, me yiwa ba za ka gano ba, kuma ka tafi da imaninka, domin in ka ƙaryata, ka ƙaryatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ƙaryatar da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, ko wannan kafirci ne. Duk abin da ya tabbata a shari'a ƙaryatar da shi wannan kafirci. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ke faɗa gufira limra'ati, wato an yi gafara ga wata mata mumisa, mace ce ce wadda take mai zaman kanta, kamar yadda a tsarinsu dokokinsu wai na 'yancin ɗan adam, wai karuwa ba za ka ce mata karuwa, in ka ce karuwa wai ka ci mutuncinta, za ta iya kai ƙaranka a fidda haƙƙinta, gane ko, wai shi ma kan shi karuwanci ai sana'a ne, saboda a dokar gwamnati ba haramu ba ne ba, to a dokar Allah ya haramu, kuma wannan suna nata suna ne nata wanda yake tincan, ka ce mata munisa, an gane ko, ka ce mata zaniya ko ka ce mata bagiyun, duka sunanta ne. Idan aka ce albiga shine karuwanci, in aka ce bagiyun karuwa kenan, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa wala tukrihu fatayatikum ala albigai, kuma haccan walam aku bagiya, to shine ake kiranta munisa kenan. Shine yace an yi gafara ga wata mata mumisa wadda take karuwa, kuma daga cikin banu Isra'ila ne, kamar yadda ya zo a cikin wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu labari. Sababin samun gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ga ita wannan karuwa, manzon Allah yace marrat bi kalbin ala ra'si rakiyin, wato ta wuce da wani kare a bakin wata rijiya. Lafazin raki jan'i ne na rakiya, in aka ce rakiya rijiya kenan, yalhasu ma'ana sai kuddo harshe yake saboda tsananin kishirwa. Ga ya can fa masaluhu ka masalil kalbi in tahmila alaihi yalhas aw tatrukuhu yalhas, ma'ana kuddo harshe da kare yake yi saboda tsananin kishirwa yana shesheka shine allahas. Qala Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake fada, kada ya katulu bil adash, wannan kare kishirwa ta kusa ta halakar da shi. Fa naza'at khuffaha, wato sai ta zare khuffinta. Khuffi shine takalmi kafa ciki, a wata riwaya shine muq, in aka ce almuq shine takalmi kafa ciki. Fa awsaqathu bi khimariha, wato sai ta daure shi da mayafinta. Khimar shine wato dan kwali, mayafin da mace take rufe kanta da shi. Shine Ubangiji Ta'ala yake faɗa wali yadribuna bi khumurihinna ala juyubihinna, lafazun khumur jami ne na khimar, ma'ana dan kwalinta shine ta daura a jikin wannan takalmin ta kafa ciki kenan, sai ya zaman to kamar igiya ne ta yi guga. Fa naza'at lahu min al-ma, ta janyo masa ruwa ta bashi ya sha. Fa gufira laha bidhalik, a sababin wannan shayarwa da ta ma wannan kare, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mata zanubanta a kai ta aljanna. Wanda a wata riwaya kishirwa ce ta kuro ta ita wannan mata, ta zo wata rijiya ta shiga cikin rijiyar ta sha ruwa ta koshi, da ta taka ta hayo sai ta samu kare a bakin rijiyar yana kartan kasa damshi saboda tsananin kishirwa. Ta tausaya masa sai ta koma shiga cikin rijiyar, da ta shiga sai ta ciko wannan takalmi nata da ruwa sai ta rike shi da bakinta, ta taka ta hayo ta shayar da shi. Allah ya karbi wannan aiki nata ya gafarta mata ya kai ta aljanna. Wanda wannan hadisi malam ya zo da shi domin fa'idantar da mu cewa koda dabba shari'a ta bada izinin a kashe ta, to anan kana iya tausaya ma wannan dabbar, ba laifi bane ba. An gane ku? Domin shi kare ta mu iske yana daga cikin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni a kashe, ya bada izinin a kashe. To amma anan gaya dabba ce ma dabba wadda take kaskantacciyar dabba ta shayar da ita, Ubangiji subhanahu wataala ya karbi wannan aiki ya kai ta aljanna. Dan haka kenan anan abinda muke so mu gane, shi taimako bai keɓanta ba da wanda yake musulmi. Abinda ya shafi taimakawa, ciyarwa da shayarwa da tufatarwa, ko da ba musulmi bane za a iya yi masa. Kamar yadda anan dabba ce, dabban ma kuma kaskantacciya, da ta shayar da ita Allah ya karbi wannan aiki ya kai ta aljanna. Kuma wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana mumini kada ya rena aiki na gari ko mun kankantar shi, domin baka san aikin da zai fitar da kai a gobe kiyama. Ga ya duk wasu ayyukanta a aikin da Allah ya karba ya gafarta mata shayarwa wannan da ta maka dai, duka wannan laifi nata, wannan shayarwa ta goge wannan laifi, Allah ya gafarta mata ya kai ta aljanna. Sannan malam sai ya zo mana da hadisi na uku a baban hadisin Abu Dalha Allah ya kara masa yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zan Allah yake fada, la tadkhulul mala'ikatu fihi, la tadkhulul mala'ikatu baitan fihi kalbun wala sura, mala'ikur rahama ba sa shiga gidan da ke akwai kare wato ko kuma hoto. Duk gidan da ke akwai kare ko hoto mala'ikur rahama ba sa shiga. Mala'iku anan mala'ikur rahama ake nufi, amma akwai mala'ikun da duk yanayin da bawa yake ciki ba sa raguwa da shi, su ne waɗanda suke marubuta, masu kiwo, masu dako game da dukkan ɗan adam wanda Allah ya haɗa shi da mala'iku guda biyu, kamar yadda yake faɗa, wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, wadannan mala'iku daidai da kyautawar ido ba sa rabuwa da bawa. to amma su waɗannan mala'iku ne waɗanda suke na musamman mala'ikun rahama wanda su kuma daman yanayin su a kowane lokaci ga mu'minai fama suke su ingiza ku su seta ku akan ayyuka na alkhairi kuma suna yi muku addu'a ta rahama da jin kai na Allah subhanahu wata'ala an gane ku iya abinda suke roƙon gafara suke ga mu'minai kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ambata a can cikin suratul ghafir da kuma suratul shura to shine anan yake cewa mala'ikun rahama ba sa shiga duk gidan da ke akwai kare a cikin sa matukar wannan kare baya daga cikin karnukan da shari'a ta bada izini a riga zamu iske akwai nau'i na karnuka uku wanda shari'a ta bada izini ta bada damar mutum yana iya riga in ya riga ba shi da laifi sannan sai yace wala sura ko hutu idan aka ce sura hutu ake yi sawa'an hutu wanda yake na dan adam ko na wata dabba hutun duk wani abu wanda yake mai rai kuma ba bambanci tsakanin hutu mai inuwa da wanda ba shi da inuwa Allahumma sai dai wanda shari'a ta bada damar a riƙa an gane ko kamar misali iyar fuffe wannan shari'a ta ba da damar yara kankana ɗan mata ba laifi akan iya saya musu yar tsana ake kiranta a Hausa an gane ko yar kufe kenan domin su yi wasa wannan ba matsala bane kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yadda take fada lokacin da aka kawo ta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita da yara ɗan mata yaran mutanen Madina sukan yi wasan diya diya a gidan Aisha in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo cikin gida sai su tashi su watsi to wannan hadisi yana tabbatar da halaccin saya ma yara kankana ɗan mata diyar fuffi su yi wasa saboda hikimar anan nau'i ne na tarbiyya zaka ga yara ɗan mata in suna wasan diya diya a zo a mata dinki diyar ai mata shimfuda har da matashin kai ai mata wanka ai mata komai ana mata ado kenan kafin su kai lokacin da za su fara samun ƴaƴa tuntun sun koyi yadda ake tattalin daya ake tarbiyyar shi to amma irin wannan da ake zawwa a cika almuwar da su hoton wani zaki wani damusa duk da cewa wannan dai duk an wuce da su a yanzu da irin na jikin kilisai waɗanda masu hoton zaki giwa ne mainene da ake kafawa a bangwayen ɗaki wannan duka haramun ne duk gidan da ke akwai wannan hutu mala'ikun rahama ba sa shiga kuma ba bambanci tsakanin hutu mai inuwa da wanda ba shi da inuwa in ka bambanta sai ka zo da dalilin da ya bambanta alhali babu dalilin da ya bambanta bal ma akwai hadisin da yake tabbatar mana cewa hatta da hutu mai inuwa wanda ba shi da inuwa haramun ne Aisha Allah ya kara mata yadda ta kafa wani kilishi a bangon ɗakin ta mai hutuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya dawo gida ya mika kai zai shiga ɗaki sai ya ga wannan kilishi manzon Allah sai ya taka burki ya ki shiga ya hada fuska wato ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bata rai Aisha Allah ya kara mata yadda ta ringa tuba zuwa ga ubangijinta tace ya rasulullahi laifin mi nayi manzon Allah sai yake bata labari yace ya Aisha masu irin wannan hutu sune suka fi kowa tsananin azaba a ranar kiyama kuma za a kallafa musu cewa su busa ma waɗannan hutuna rai alhali kuma ba za su iya ba a lokacin nan Aisha Allah ya kara mata yadda kai tsaye ta huzgo wannan kilishi ta ciccira shi ta yi kucin-kucin da shi aka cusa shi a cikin wani baho aka daure bakin aka maida shi fulo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake zama a kan shi to anan wanda suka ce hutu mai inuwa shine haramun wanda ba shi da inuwa bai haramta ba ina hutun da yake jikin kilishi ina inuwa haka wani mutum Abdullahi dan Abbas yake ce masa shi wanda shi sana'ar shi shine zana hutu an gane ko mutum ne wanda ya iya da san zane hoto abu wannan Abdullahi dan Abbas yake ce masa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada waɗanda suke zane hoto su ne suka fi kowa tsananin azaba a ranar kiyama za a kallafa musu cewa su busa ma adadin rayukan da suka zana rai alhali ko ba za su iya ba sai ya fada ga Abdullahi dan Abbas sai yake cewa to ai ni ko ba ni da wata sana'a illa sana'ar zane hoto sai yace in har ka nace ka nuna cewa sana'ar ka ce sai ka ci gaba da yi Abdullahi dan Abbas yake bashi shawara yace to ka zana abin da bashi da rai ma kamar misali wata korama wani duwatsu wasu itace da sauransu in har ka nace sai ka ci gaba da sana'ar zana hoto to ka zana abin da bashi da rai domin shi abin da bashi da rai kamar duwatsu kamar irin itace kamar irin su koramu wannan duka ba laifi mutun yana iya zanawa tare da cewa ma wasu daga cikin malamai hatta da itacen su suna ganin baya halatta mutun ya zana to sai dai su wannan yana halatta to dan haka dai baya halatta mutun ya bar hoto a cikin gidansa hoto sawa an arrike shi saboda wani tarihi ko kuma hoto ne dan mutun ya kalla ya ji dadi da sauransu wannan duka ba sa halatta iya kawai sai dai abinda larura ta halatta shine hoto na fasfo ko na kardandite wannan shine bakin abinda ake bukata zaka iya dan haka kokari ake a canza duk da cewa ya zamanto musiba ce ta hada al'umma ko ba kai baka shigar da hoto a cikin gidanka sai an shigo da shi ta koyaya ne in ba a shigo da shi a kwalin madara ko kwalin sukari misali ko wani mai ko wani turare ko mai nene sai kaga hotuwa na abu mai rai a jikin shi sai dai ka ringa kokarin canzawa ka ringa talewa in ka tale kan to shikenan gane ko wanda nake na talewa ka tale wanda kuma ba an talewa ba wanda zaka iya sa wani fitir ka badda kan to wannan shikenan dan ka badda kai ka bar sauran gangan jikin wannan shi kuma ba matsala in dai aka canza kai sauran gangan jikin shi wannan babu matsala kamar yadda akwai hadisi ingantacce akan haka sannan hadisi na gaba hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ke fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amara bi qatlil kilabi yayi umarni game da kashe karnuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada umarni game da kashe karnuka dan haka kasancewar kashe kare wannan ba laifi bane ba musamman lokacin da suka yawaita a cikin al'umma suna cutarwa to wannan abin da ya kamata a yi kokari a kashe su a rarrage su dan haka dai anan koda shari'a ta ba da izinin a kashe abu tausaya masa ba laifi bane ba kamar yadda a wancan hadisi wacce baiwar Allah da ta shayar da wannan kare Allah ya karba aikin ta ya gafarta mata sannan malam yazo da hadisi na gaba hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man amsaka kalban duk wanda ya riki wani kare yanqusu min amalihi kulla yawmin qira wani yanki na lada nashi a kowane yini yana raguwa wal iyazu billahi a kowane yini wato wani yanki na lada na aikin lada na shi wannan wanda ya rike kikare yana tawaya yana raguwa yana ja da baya ma'ana yana cinye maka lada in ba kokarin ibada ma mutun yake da shi sai a wayi gari gaba ɗaya ya cinye maka lada wallahi yazu billahi mutun ya tashi a tutar babu wanda ya zamanto wai wani abun burgewa a wurin shahawa suna ganin ci gaba ne a yanzu sai kaga wai mutun yayi koman dikin kare miliyan 2 miliyan 3 har miliyan 5 akwai wadanda suke so kare har sama da haka kawai su kawo shi kuma a mashi gado dakin shi daban da shinhuda da komai abincin da za a zai ci a yini wani gidan ba su isa ba su ci wannan ku domin akwai karen da abincin shi a yini wani ya ci kusan jika biyar wanda su kansu can kamfanin da zai saida ma karen sai an baka takarda da littafi na musamman da ka'idodin yanda zaka yi kiwon shi da irin abincin shi da komai da magungunan shi da allurorin shi to wace musiba ta wuce haka wanda kai ka sayo musiba da kudinka yana cinye maka ladan haka zaka samu a cikin yan bariki wai mutum yana ganin shi kasaita ce isaci sai je ya so kare wanda yake da miliyoyinka ya kawo shi ya ajiye shi can suke komon din shi akwai wanda ake kawowa daga ingila akwai wanda ake kawowa daga kasashen nan dai da ka sani na turawa irin su almai da sauransu akwai karnukan da nau'i ne ga su nan wanda kake so shine zaka yi komon din shi akwai kamfanin da kawai shi kiwon karnuka yake to shine anan yace duk wanda ya riki kare manzo Allah yake cewa yanqusu min amalihi kulla yawmin qirab wani yanki na lada na tawaya daga wani yanki na tawaya daga cikin ayyukansa na lada kulla yawmin a kowane yini shi in aka ce qirab wani yanki ne kamar misali wani bangare ne wanda yake na lada kenan sai yace illa kalba harfi sai dai kare wanda yake na gadin gona wanda mutum ya rike shi ya tanade shi domin yi masa gadin gona au kalba mashiya ko kuma wato karen da aka tanade shi domin wato shine gadin dabobi domin kare in an horar da shi yakan raka dabobi kiwo idan dabobi suka zarce suka kadi gaban su wannan kare shi yake taryo su ya kuro su kuma hallo da yamma ya sayo su gaba a dawo da su gida kuma yayi gadin garkensu to irin wannan shi ba laifi halaka ne mutum ya rika wanda akan kare wanda yake na gadin dabobi da wanda yake na gadin gona malamai suka kiyasta misali mutumin da yake gefin gari wurin da babu aminci wanda yan ta'adda ba mamaki a kowane lokaci suna iya haurawa gidan mutum su yi masa banna to ba laifi mutum yana iya tana da kare da zai yi masa gadi an kiyasta shi ne kenan akan kare wanda yake na gadin gona da wanda yake na gadin dabobi to na ukun shi ne karen da shari'a ta ba da dama a rika shi ne karen horauta halak ne kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa wa ma allamtum min aljawarihi mukallibi kuma hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun zo akan haka waɗanda suke tabbatar da halaccin mutum yana iya rubon kare domin yin harauta sannan hadisi na ƙarshe a baban hadisin Sufyan ibn Abi Zuhair ash-Shana'i Allah ya kara masa yadda ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa maniktana kalban duk wanda ya tanadi wani kare layiguni an huzar'an wanda baya amfana masa wani abu game da shi ne shuka ma'ana gadin gona wala dar'an ku gadin dabobi na ƙasa min amalihi kulla yawmin qiradun wato wani yanki na kyakkyawan aikin shi a kowane yini yana tawaya an gane ko in dai ba na kiwon dabobi bane ko gadin gona shine yace layiguni an huzar'an wanda baya amfanar da shi game da abin da ya shafi shuka shine gadin gona wala dar'an ko kuma gadin dabobi fa qala as-sa'ib as-sa'ib sai yake faɗa wato gashi Sufyan ibn Abi Zuhair yake ce masa anta sami'ta hadha ar-rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yanzu kai da kanka ka ji wannan fada daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bada sai Sufyan yake fada yace i yace kwarai da gaske lafazin i ya maimaito a baya kalima ce arabiya wanda aka hausantar da ita asalin i wani abu kazan nan haka ne kace i to wannan larabci ne komai ba a canza ba kuma an hausantar da kalmar shine Ubangiji ta'ala yake faɗa wa yastanbi'unaka a haqqulhu kuli i wa rabbi innahu la haqq shine yace i wa rabbi hadhihi alqibla yace ina rantsuwa da ubangijin wannan alqibla ma'ana ita ce ka'aba to dan haka dai a takeice waɗannan dabbobi ne wanda baya halatta mutum yi hirka saboda kasancewar akwai cutarwa tattare da su. Nan insha Allahu ta'ala za mu dakata, kuma nan muka zo ƙarshen shi littafin kitabu Badi al-Khalq. Da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka.